أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبركم بسادوا ومن مسلات متار البركة مسجد عثمان بن عفان بن سيجابدا كراتمنا عمدة الفقه والنفاوى الموفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. wannan shine majalisin mu na 51 a cikin karatun wannan littafi. Muna cikin kitabuz zakat. Satuttuka da suka gabata mun yi bayani akan wanda ko malam ya mana bayani akan waɗanda suka cancanta su ci zakka, kuma ya mana bayani akan lalle zakkan nan ana iya dauka a bawa mutum daya, kuma ana iya ba wa miskini da fakiri ko fakiri da miskini abinda zai tike musu, abinda zai kasance musu mu'una, ko abinda za su ci tsawon shekarunsu. Haka ya bayyana mana waɗansu mutane guda biyar wanda bai dacewa a ba su zakka sai dai da bukata. Ya zano mana da kwai fakiri, da kwai miskini, da kwai mukatab, da kwai alrarin li nafsi, da kwai ibnu sabila. Haka ya zano mana mutane guda hudu wanda ana iya a ba su zakka ko da sun kasance mawadata ne. Ya zano mana da kwai wanda yayi aiki akan zakkar shine al'amil, sannan al-mu'allafatu qulubuhum, wanda ake rarrashin zakatansu su shigo cikin addinin musulunci ko kuma su yi wa addini wata hidima, ko da ya kasance mai hali ne ana ba shi wannan zakkar. Kuma haka al-ghazi, wanda yake huta dan dauka kalmar la ilaha illallah mayaki, shi ma wannan ana ba shi zakka. Sannan wal-gharim li islahi dhatil bayn, wanda ake bin shi bashi dan daidaita tsakanin mutane guda biyu, ko da ya kasance mai kuɗi ne ana iya bashi zakka ya ci. Yau malam zai mana bayani akan babu malla ya juzu rafu zakati ilayhi, babu wanda zai mana bayani wanda bai cancanta ba a dauki zakka a bashi, wanda kwata-kwata shi baya cikin lissafin a dauki zakka a bashi. Kaga idan ka diba baya, malam ya bayyana maka mutane guda hudu wanda yana yiwuwa, ko mutane guda biyar suna iya cin zakka idan bukata ta gitto. Haka ya zano maka mutane guda hudu wanda koda suna da yalwa, suna da kuɗi, sun kai su ma su wuce zakkar, ana iya ɗaukar wannan zakka a bansu. Sai nan ya zo ya buga maka babu diddan ya fahimtar da kai da kwai mutanen da har abada ba sa iya cin zakka, bai dacewa a ɗauki zakka a bansu. Shi ne malam yake cewa لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا تحل لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا يجوز رفعها إلى الوالدين وإن علوا وإلى الوالد وإلى ولا إلى الولد وإن صفوا ولا إلى الزوجين ولا من تلزمه مؤنته ولا إلى الرقيق ولا إلى كافر. فأما سرقة التطوع فيجوز رفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز رفع الزكاة إلا بنية إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا، وإن دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم تجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. ملكتي وإتدي ونزكنا ba ta halatta a ɗauki dukiya ta zakka a bawa mawadaci, wanda shi ma yana da wadata ko
ko hamma shi karan kanci yana iya fitar da zakka baya halatta a dauki dukkan zakka a bashi idan aka dauka aka bashi to zakkan nan ba tayi ba kamar misalin mutum ne yayi wa kanshi kyauta yace wala yaqawiyyun muktasabin ko kuma a namiji mai jin karfi wanda yana iya tashi yayi fafutuka ya nema shi ma wannan bai halatta a dauki zakka a bashi sai dai wannan misala ce tana da sabani wurin malamai wanda yake da kankarwa wanda yake iya tashi ya nema shi ma bai halatta a bashi zakka karkashin mazhabin Hanabila yace wala tahillu li ali muhammadin kuma iyallan gidan annabi ba ta halatta su ma a dauki zakka a basu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa hum banu hashim wa mawalihim su wannan iyallan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ne banu hashim ga wanda suka dauke su wanda suka dauke ta da zahi banu hashim dukkan su iyallan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wasu kuma suka alu muhammadin daga dai zan mu zo kan mas'alar zan mu tattauna akan ta yake cewa banu hashim ko kuma mawalihim entattun bayan su duk wanda kamar irin su Zaid bin Haritha dukkan su wannan entattun bayu ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma sun shigo alu muhammadin su ma zakka batta halatta su dauka ko a dauka a ba su ci yace wala yajuzu dafuha ila alwalidaini baya halatta da yana da dukiyar da zai hudda a matsayin zakka ya hudda ya wa baban shi wannan bai dacewa ma'ahinka baya cin zakkarka yace wa in alau koda sun yi sama kaka kakan 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 kaka in dai dangantaka ka zuwa uba ne wannan haramun ne kada an ka dauki zakka ka bar shi idan kai haka kamar ka dauki dukiyarka ne ka cinye kayanka ita kuma dauda ce ka hudda a cikin dukiyarka kuma ka mai dauda ka ci kayanka saboda maluka kai wannan anta wa maluka li abika da kai da babanka dukkan da kai da dukiyarka duka mallakin babanka ne kinan ka hudda ka sake mai dauda yace wa in ala koda sun yi sama kaka kakan kakan kaka wannan duka bagwaninta bace ka dauki zakkarka ka basu yace wala ilal walad ko kuma danka wanda ka aiwa ka dauki zakkarka ka bashi wa in safu koda yayi kasa kenan da wannan dukkan su bai dacewa ka dauki zakka ka basu yace wala ila zawjaini ko kuma a mata ce tana da dukiya ta hudda zakata ba mijinta ko miji yana da dukiya hudda zakaya ba mata shi baya dacewa yace wala man talzamu munaka ko kuma wanda ce su wace take kanka an kawo shi ne yana da kula a gidanka a cin shi da shan shi da dawaine shi a kanka bai dacewa ka dauki zakkarka ka mika yace wala ila raqibi ko kuma zuwa ga bawanka wala ila kafirin ko kuma wanda yake kafuri ka dauki zakka bashi baya dacewa shi kuma kafuri ko gado idan ya hada tsankaninka ko da a ce wannan dan uwanka ne amma dai matsayin kafuri yake yana iya cin garanka in dai ya mutu to babu hirar gado tsankaninku to khasatan ita kuma zakka yace fa amma sadaqatu tatawwu amma dai kaga sadaqa wanda ake badawa dan kyautatawa wani ne ka dauka ka bashi sadaqa yace fa yuzu rafuha ila haula'i halaka ne a bada ta zuwa ga dukkan wa'annan asnaf din da muka ambata in ba iyallan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam yace wa ila ghairihim kuma da ma wa'ansun su ba kana iya dauka ka bada yace wala yuzu rafu zakati illa bi niyyatin baya halatta mutum ya tashi daukan ya tashi hutar da zakka ya hutar da dukiya ba tare da niyya ba saboda innamal a'malu binniyati yace illa an ya'khudha al-imam minhu qahran sai dai idan jagora wali ko jagora majibantin al'amarin musulmai ya kwace ta da karfi kamar yadda Umar yake cewa duk wanda ya hada mu zakkar shi fa inna akhidha wa shatra malihi zan mu zo da karfi mu hudda wannan zakkar ko mu dauki rabin dukiyar shi wannan mu ba mu sanya ta cikin fi sabilillah cikin baitul mali yace to wannan koda bai yi niyya ba inda karfi aka kwata sunanta zakka kuma ta riga ya tabuta an hudda haƙƙin Allah a cikin dukiya amma dai karan kanci zai hudda wajibi ne sai yayi niyya lalle za ya hudar da zakka yake cewa wa idza dafa'a zakata ila ghayri mustahaqqiha idan wannan mai hudda da zakkan nan ya hudda zakkar shi sai ya dauki wanda ba sa cikin wannan sunfufukan guda takwas wanda alqur'ani ya ambata maka sai ya dauka ya ba wa amsunsu ko kuma a'a ya dauka ya ba mawadacin da bai cancanta ba ya ci wannan zakkar ba yake cewa lam tujizhu wannan zakkar bata inganta ba yace illal ganiya idza zannahu faqiran sai dai mawadaci idan yana zaton a ai wannan nan matalauci ne ko kuma mawadaci ne yazo guzurin shi ya kare a wani gari bayan ya shiga cikin halin haƙulai idan ya dauka ya bashi to shi wannan ya ci zakka haka kuma inda za a yi katari yana tunanin wannan nan ba modaci ba ne ba sai ya dauka ya bashi sai can bayan wani lokaci sai ya bayyana a gare shi lallai wannan nan modaci ne zakata yi in dai a cikin rashin sani ne ya dauka ya bashi zakata yi nan malam sai ya kawo yake mana bayani a jumlace na wanda bisa halatta a ce an dauki zakka an ba su sun ci ta sai ya fara maka da mawadaci yake cewa la ta'innu li ghaniyyin zakka batta halatta da mawadaci mawadaci shine wanda yayi lwato baya cikin sunfin miskinai baya cikin sunfin fakirai ko kuma baya cikin sunfin fakirai bala miskinai haka kuma baya cikin wanda yake wanda ya ci bashi dan ya daidaita tsankanin mutane baya cikin sunfin almu'allafatu qulubuhum wannan baya yiwa a dauki zakka a bashi idan kuma ka dauka ka bashi to wannan hukami kyauta ba zakka bace ba hujja ba dalilin da kai hadisin Ubaydullah ibn Adi yake cewa wa ansu mutane guda biyu sun bashi labari suke cewa lalle sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yas'alanihi min as-sadaqa suna tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina sadaqa take manzon Allah ba mu nan mu ci mu dan ma mu dan wani hodo manzon Allah fa qallaba fihi al-basaru wa ra'ahu ma jaladaini a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya juya sai ya kalle su da ya kalle su sai ga ai karhu ne mutane ne wanda sun kai su tashi sifa fitka su nema to an dauki zakka a baku fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in shi'tu ma aitukum in kuna so kan dauki wannan zakka in baku wala hazza fiha lil'amin amma dai ku sani mawadaci dai bai da rabo a cikin zakka kaga wannan kaga shine mahallu shahid la tahillu liganihi zakka batta halatta da mai wadata kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san su ba bai san daga ina suka fito ba amma dai sun zo gunce suka ce a dauki zakka a ba su manzo Allah bai san yanayin su ba bai san wadatar su ba ta kanyu irin mutanen mu ne na karkara ya ajje shanu a can gida ya shigo birni ya ce a ba shi zakka to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu ka shedi la tahillu li ghaniyyin ni dai sanin da nayi shari'a batta halatta ta dauki zakka ta ba wanda yake mawadaci shine nan malai yace la tahillu li ghaniyyin zakkan nan batta halatta da wanda yake mawadaci wannan hadisin imamu ahmad ya wutar da shi abu daud ya wutar da shi imamu nasa'i ya wutar da shi tan baya karatun mu na baya mun karanta wannan hadisin shine malai nabi yake cewa wala tahillu wala li qawiyyin muktasabin haka kuma wannan zakkan batta halatta da wanda yake namiji karfafa wanda yake iya tashi yayi fafutuka ya nemi nashi duk wani wanda yake da ƙarfi na jiki bai halatta a dauki zakkan nan a bashi wannan kalkashin mazhabin Hanabila kuma kalkashin wannan hadisin na Ubaydullah kalkashin shi ne suka kawo hujja saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya daga ido ya kalli wannan mutanen garhawa guda biyu sai yake ce musu batta halatta da mawadaci yake cewa wala li qawiyyin muktasabin haka kuma mai ƙarfi wanda yake iya neman makan shi zakka batta halatta dauka a bashi kisa mazhabin Hanabila suka tai akan dukkan wani namiji wanda yake fafutuka ya nemi na kanshi yace bai halatta a dauki zakka a bashi sai dai malamai sun saba musu akan wannan masala suka ce ai farfafon wanda yake nema ta kan yana cikin sunfin fakirai ya kan yana cikin sunfin miskinai a cikin halin nema yake bai samu ba dan haka ana iya dauka a bashi a karbawe shi amma suke bagana suke cewa wanda ma ya hitantanta a ce an dauki zakkan nan an bashi ba kamar wanda yake kawiyin mukasa wanda yake fafutuka yana neman nashi ka dauki zakka ka bashi ba zamane idan ka dauka ka bashi juriya ta zai bani ya hudda ai ita kuma zakkan nan ana so ne a bada ga wanda shi ma ana kyautata mai zakkan badi ya hudda shi ma ya bada haka kowa ya hitantanta a dauka a bashi shine wanda yake tashi yake fafutuka yake nema shi hitantanta a dauka a bashi a kara mai cikin jarin shi shi ma gobe ya samu damar da zai iya hudda wannan zakka ya dauka ya bada shi ma ya amfanar da shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa yake ce ma Mu'az bin Jabal yace ka ba su labari annallaha qad iftarada alaihim sadaqatan tukhazu min agniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim Allah ya riga ya farlanta musu zakka wadda za a dauka za a amshe ta a hannun mawadatansu a mayar da ita hannun talakawansu kuma idan ka karanci tarihi na daula ta musulunci a can da zaka samu da kai lokacin da aka yi ana neman wanda za a ba wa zakka an rasa saboda wannan shekarar mawadatan sun dauka sun ba masu talauci matalautan sun huta sun juye wannan kudin su ma badi sun kai ba sa bukatar su ci zakka sai dai su hudda su bada wani ya ci lokacin Umar bin Abdul Aziz an muta ana neman wa za'abawa zakkan nan an rasa wanda za'abawa kowa bai cikin sunfin da zai yi cin zakka ita da kuma aslan zakka an yi ta ne dan tausayi shi sai ya nan malam da yake kawo wala ta hilu li ali muhammadin wa hum bin hashim an yi ta ne dan tausayi yallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa cin tausayi ba sa cin zakka saboda ba abun a tausaya musu bane ba shi sun ya nan da ya kawo yake wala ta illu li ali muhammadin zakkan nan batta halatta da iyallan gidan muhammadu wa humban hashim a wata malam ya kawo yake cewa ai su ne a iyallan banu hashim saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai riwaya ta imam muslim wanda ya hutar da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace cewa inna hadhihi sadaqat inma hiya awsakhun nas yake cewa ai wannan sadaka ai dattin mutane ne dattin mutane ne wa innaha la tahillu li muhammadin wala li ali muhammadin yake cewa zakkan nan ba ta halatta ga iyallan muhammadu kuma ba ta halatta ga muhammadu shine nan mahallu shahid kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan zakkan dattin mutane ne saboda ai ita da ma zakkan ubangiji ne yake cewa usmir amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim wannan zakkan idan aka amsa tsarkake ka ne za a yi daga tsarkake dukiyar ka ne za a yi a tsarkake ka kuma a maka adda Allah karawa dukiyar ka albarka Allah ya gafarta maka kuma shi sanya nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta halatta ga shi ba ta halatta ga iyallan gidan shi shi sanya walimai suke cewa aslan duk wanda ya dauki zakka ya baka to wannan mutumin tausayin ka yake shi to su kuma diyan ko iyallan gidan Muhammadu da shi sallallahu alaihi wasallama baya halatta su ci wannan dattin shi sanya kake gani da kai mawadacin ko zaka ga wasu wani mawadaci ne amma dai wanin da bai kai shi ba yana daukar kyauta ya dai ne amma dai ya ce sadaka ce ba shi da kwai sadaka da kwai kyauta kuma kowace hukuncin ta kalkashin shari'a hukuncin ta ya sha bamban da kowace kyauta kamar yadda can baya mun yi bayani farkon karatun mu na kitabu zakat kyauta ana bada ta ne ga wanda baya bukatar ta koda kai niyyar sadaka mutumin nan in yahi karhin wannan abin ka dauka ka bashi hidai a kalle ta a matsayin kyauta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake yi amma dai sadaka wannan duk wanda ka dauka ka bashi to tabbas kai ne sama da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yadul ulya khairu min yadis sufla hannun da yake kasa hannun da yake sama shine mafi alkhairi akan hannun da yake kasa shi sun ya suke cewa duk wanda kaga an dauka an bashi to tausayin shi ake yi a rayuwa ana so shi ma wata rana ya zamanto mutum shi ma ya dauka ya bada amma dai wanda ake yi wanda ba tausayin shi ake ji ba sai dai a dauka a bashi matsayin kyauta kuma kyauta kowa ana iya bashi shi sanya nan da kai maganganu da kai Imam al-Baghawi ya kawo misali akan haka na qawiyyun mufassirun da Ali Muhammad wanda cancanta ba su yi wannan ba lokacin namu kada mu shiga cikin wannan sai malai yake cewa wala mawalihim wa mawalihim afwan yake cewa haka intattun bayu na banu hashim su ma ba sa cancanta su ci wannan zakka wannan da kwai hadisin da imamu ahmad da abu dawud da imamu tirmidhi suka fitar da hadisin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin abi rafi ne maulan nabi sallallahu alaihi wa sallama abi rafi shine intattun bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya wadi mini yake cewa as-sadaqatu la tahillu lana manzo Allah yake cewa lalle zakka batta halatta a gare mu wa inna maula al-qawm min anfusihim yake cewa lalle intattun bawa na mutane shi ma yana dangantuwa ne zuwa ga wannan mutane kenan duk wani intattun bawa na iyallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dangantuwar shi tana dangantuwa ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka shi ma bai halatta ya dauki zakka ya ci wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga tsuntuwa ya dauka yace wallahi in ba dan ina tsoron ba ta kasance ba sadaka bace bai ce wallahi da dace in ba dai ina tsoron ta kasance sadaka bace ba fatta halatta ga Muhammadu haka da iyallan gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallama an kawo da bino na zakka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan ya farga sai ga Al-Hasan nan ya dauki da binon nan ya sa a bakin shi manzo Allah ya juye ya ganshi yana tattaunawa manzo Allah ya makure shi yasa ya yatsa shi he dai amaro abin da yake yake cewa zakka haramun ce a gare mu iyallan gidan Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka duk wanda yake tutiya shi ma sharibi ne bai halatta ya dauki zakka ya ci ala aminu in an baka kakkaci yace wala yajuz dafuha ila alwalidaini wa in al yace bi halatta mai hutar da zakka ya hutta zakkar shi ya ba wa iyayen shi ko da iyayen sun yi sama kaka ne kakan kaka ne wani sai yace a ai tunda babana ne bana bashin ba amma dai ai kyautatawa ce ga kaka na yana kauye bari na dauka an kai mai ya amfani shi ba bi halatta ka dauka ka bashi wa'annan dukkan su kalkashin ka suke baya halatta ka dauki zakka ka basu duk abin da yake naka wannan husuma fa nasu ne da kai inda abin da ka mallaka dukkan su naka ne na dukkan su nashi ne inda zai wayi gari yace wannan gawa kai ga wata mota nan ai ta wane ce ai bari wane zo na maka kyauta wannan mota ba inda aka isa a tada wannan kyauta ta kyautu ta kyautu amma dai shi kai bakka da hurumin ka dauki nashi kai kyauta da shi saboda wannan nashi ne mallakin shi ne da shi mallakin shi sai dai idan Allah mai cikawa wannan kuma zai dawo mallakin ku amma dai shi a matsayin ka na kana rayuwa duk abin da ka tara nashi da haka zaka gani wani wai yana neman fatawa wai na wannan na hudda zakka shin ina iya dauka in ba kuwaye na kaga wannan ai da kai rashin sanin kima ta uwaye wannan uwaye duk ba butukar da kake alhurmarsa ce kuma wajibinka ne yanda zaka iya kyautata wa kanka ka kyautata musu fiye da yanda zaka kyautata wa kanka wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana duk inda ka gani a wuce alqur'ani ubangiji yana bayanin a kyautata ko a bautata mai a kadaita shi shi kadai sai ya biyo baya da lissahin uwayen nan ma a yi kokari a kyautata musu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā ko da wai yanzu suna cikin karhin su kana jin tsoron ko wani abu kai zai kawo kana buƙatar sa a rayuwa a wayi gari sun kai sai an tada sai an kwanta yace to kada ka sake kai rishin kunya akan su kada ka ce musu uffin shine malumai suke cewa ai wannan zaka gani mafhumul mukhalafa tunda aka ce kada ka ce musu uffin a kai ni wannan abun fani ina ganin ho ba haka ba ina to wai ma ka ce musu a'a ba kai ba ko kuma ka ce ni wannan abun ba haka ba ni shawara ta take tahiya ba in dai aka ce maka i to samun lahiyar ka shine ka musu kuma wannan albarkar rayuwa za ta tattara a tare da kai insha Allah kai ma Allah zai baka wanda zaka ce musu kuyin za su a cikin hurtiki su ringa yi maka biyayya wannan wajibi ne wannan uwayen a kyautata kuma wannan dalilin kyautata wanda aka ce baya halatta ka dauki zakka ka dauka musu kuma ka dauka ka ganiwa ai ina ganin kamar in aka tsaya loji kamar aka yi lissahi da kai tozarci game da iyaye ka dauki zakkarka ka basu kana da dukiya kana da jikka 40 a jikka 40 din nan sai ka hudda jikka ɗaya lakan sai ka ce gata wannan jikka ɗaya wannan da zaka hudda wannan dauda ce ta dukiyarka ka rasa wanda zaka ba sai ma'aiki to 39 wa ka haramta ne bai da injin ya ci wani abu a cikin su ai ka ga wanda yake cancanta a ce ya muro wannan dukiyar din dai Allah ya sanya ka samu baka mu ma'aiki ya ji dadi ya tabbatar lalle shi ma Allah ya yi mai ni'ima ya arzuta shi da dan da yake daukar dawaiye shi wallahi duk abin da dayewa ba a yin shi kan da ya taba tunanin abin zai yi azza Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ya tabe wanda ya tarar da iyayen shi guda biyu ko guda daya bisa me sanadiyar shiga gidan aljanna makuratin kyautatawa ka kyautata wannan iyayen aljanna su tana tare da ka iya kyautata musu da zaka yi iya abinda ubangiji zai maka iya albarkar da ubangiji zai sanya maka a rayuwa iya ƙara yalwata maka da zai yi a cikin arzikinka a cikin kwanukanka Allah bai datar da mu sai ya mu hidimce su more su kamar Allah ya raba su in kuma muka rigaye su Allah sai ya su ne wanda za su mana gata san gani mun mana gafara a gobe ki a wurin ubangiji kuma mu muka rigaye su Allah ƙara mana karfin gwiwa mu musu biyayya iya biyayya su kasancewar biyayya ba ta ƙara tabbatuwa tsakanin ma'aiki da ɗa sama da a ce Allah ya ɗauki ran ma'aikinka ko ya ɗauki ran ma'aikinka a lokacin da ake tabbatarwa yaya biyayyarka take tsakanin ka da malaminka, a kullun ka tuno da shi, a kullun ka neman mai gawar, a kullun zaka yi mai abinda zai kasance sadaka ce a gare shi, zaka yi kokarin yi mai sadaka jariya, ko kuma a'a shafa mai layya zaka yi, tunda dama ai rayuwar ce tunda an rabu shikenan alhamdulillah, kullun dama watan ma Allah sa mu rabu da sunaniya, a'a ba wani irin wannan rabuwa ba ke kurabura guwa wanda take salim haliman ka kyautata musu suna farka da kai suna sanya maka albarka suka bar wannan rayuwar ta duniya, haka kuma ka musu gatin da gobe kiyama za su tashi za su ce wa ubangiji wannan mutumin ladan a ina na same shi, za a ce maka ai danka ne da yake maka yake neman maka gawara shine wanda ya tara maka wannan mutumin ladan. Allah ka dace da mu yi wa gata a duniya da gobe kiyama. Mala yake cewa wa ilal waladi wa in safal, yake cewa kuma mala yake cewa haka ga da koda yayi kasa, wa in nazal da dan da dukkan su wa'annan ba a daukan zakka a ba su, wa'annan su ne da Allah zai kaddara babu diya su za su zo su zamana a matsayin diya su ci gadanka, su ne da dan da diyadda diyaddan da dukkan su wa'annan su ne ake kira wa'annan za su ne diya wanda da za ka da hudiya hudda zakka ka meka musu, to wannan kamar ka dauki zakka ne ka meka cikin aljihunka baya halatta ka dauki zakka ka musu. Yake cewa wa ilal zawjaini, ko kuma ma'aurata guda biyu sawa'un, matar ce take da dukiya ta fitar da zakka baya halatta a dauki zakkan nan, ta dauki zakkan nan ta ba mijinta, haka inda mijin ne yake da dukiya ya fitar da zakkan bai halatta ya dauka ya bawa matar shi, haramun ne kadan, sai dai ya dauka ya miƙa wa'ansu wanda ba su ba, yana yin kirda da ko ma'ahinta ko ma'ahiyarta a wannan tiyasuwarsa da komin sa ake tattantawa bai bi zamanto wajibi ba aka, amma dai wanda ka auro haramun ne kadan, ko kuma ita idan ta huta tana iya dauka ta ba babanka wannan halaka ne ya ci, amma dai shi mijin haramun ne kadan ya dauki ya ci dukiyar matar shi idan ta huta zakka, wannan bai dacewa. Yace wala man talzabu mu'natahu, haka duk wanda ciyasuwar shi ta zamanto wajibi a kanka bai halatta ka dauki zakka ka bashi. Kaga idan ka dauki wannan matsalolin nan guda hudu wanda muka ambata, kaga zaka samu mata wannan guda hudun duk wanda aka ambata banda miji tsakankanin shi da shi da matar shi, za ka samu ciyasuwar su tana ƙarƙashin waɗanda kaga ai da wajibi ne ya ce su da ma'aikatan shi, haka uba wajibi ne ya ce su da ɗan shi, haka miji wajibi ne ya ce su da wanda da matar shi, haka wanda Allah ya dora shi ƙarƙashin ka wajibi ne ka ce su da shi, don haka baya halatta ka ɗauki zakka ka ba shi. Na'am, batta cikin gida indai diya ce bai dacewa, indai diya ce bai dacewa, sai dai ko mijin nata za a taimakawa in aka bashi kuma sai su ci tare, tunda sarrafawa zai iya kawo gida, sai dai ba ga wanda an bashin ba zai ce ya kara da ba. Shi kuma malumai suna cewa abinda ya sanya ita mata aka hana ta ba mijinta, duk da ita ce mai halin mijin bai da hali, shi ne suka ce da kwai dangantuwa wadda take mai ƙarfi tsakanin mata da miji, kaga asali ne da fara duk abinda aka rida aka ce ina miji an ce ina mata, an ce ina mata an ce ina mijinta, yace dalilin haka suke cewa baya dacewa a dauki mata ta dauki zakka ta bawa mijinta. Wanzu daga cikin malumai suka ce a'a, in dai mata ce ta hudda zakka to tana iya dauka ta ba mijinta, saboda babu wani dalili ingantacce wanda ya zo karkashin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya hada, kuma wanda ita ce fada mafi rinjaye mata idan ta hudda, fada mafi rinjaye mata idan ta hudda zakka tana iya ba mijinta ya ci, saboda ai ba ita ba take ci sirri ba, shi yake ce su da ita in ta bashi sai ta yi wani saka wani shi wani su uzurin shi a rayuwa amma dai wa'incan fadawar da suka kawo dalilin da suka kawo suke cewa bai dacewa miji ya amshi zakan matar shi ko ta hudda ta ba mijinta dalilin su gaskiya dalili ne wanda yake mai rauni baya dacewa a ce wai dan dangantakar da take tsakanin su wata dangantaka ce shi kuma ai babu wani dalili idan ka koma karkashin shari'a wanda yake tabbatarwa ko dalili ingantacce wanda yake nuna wa mata ba za ta dauki zakan ta ba mijinta ba amma dai akasin haka miji bai yi wa ya dauki zakan shi ya ba matar shi dalilin ce su shi karkashin shi take Allah ta'ala haka malaike cewa wala ilal raqiqi haka bawanka wanda yake gidanka bai yiwa ka dauki zakka ka bashi saboda ai in ka dauka ma ka bashi dawowa ai mulkiyar zai ta yi zuwa gare ka bawanka mallakinka ne bawanka da shi kawai ka wanda kake amfani da ita duk wasu daya to idan ka dauka ka bashi kamar ka ba kan kai shi ma bai dacewa a bashi sai dai malamai suna cewa kamar yadda fatawar lissa da'ima ta zo take ambatawa yace ya halatta wani ne yake boyi boyi a gidanka khadibinka ne direbanka ne yace wannan kana iya dauka ka bashi sakka in dai ka hudda amma dai ba za ka dauke ta ba kamar matsayin wutar ya kwafas ce kake me dalilin kirmar da take yi maka a wannan amsa wannan zakka ce na hudda naga kai ma kana cikin wanda suka cancanta su zakka saboda tausayin da nake maka saboda bukatu da dawainiya da kake yi amsa kai ma ka tekaci amma dai baka ce ba a ai wani ai saboda hidimar da kawai shekara da shekaru ina hudda zakka wannan shekara kai zan dauka an bai wannan bai dace ka hudda ta ne fi sabilillahi ka dauka ka ba su in dai babu wani abu suka ce ya halatta su ma a basu in dai suna cikin wanda suka cancanta a dauki zakka a basu sai malai yake cewa wala ila kafirin bai halatta a dauki zakka a bawa kafiri sai dai idan ya kasance kahuri ne wanda ake rarrashin zuciyar shi ya shigo cikin musulunci amma dai kahuri sirfa wanda ba a sa ran maza ya musulunta an kiraye shi ya ce a lakum dinukum waliya dini ya ce wannan ku shafa mai lahiya ko wanda ba a tunanin in aka rarrashi zuciyar shi in ya musulunta zai iya kawo wa musulmai wani amwani a cikin tahiyya ta yau da gobe wannan bai dacewa a dauki zakka a basu shi san ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana a cikin hadisin Mu'az hadisi ne muttafaqun alaihi tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim kaga musulmai ne suke badawa mawadata daga cikin musulmai daga cikin masu imani sai a mayar da musulmai wanda suke matsalanta kinan bai dacewa a dauki wannan zakat a meka ta zuwa ga kafuri ga musulmai ne wanda suke bukata karatun mu wancan na baya mun yi bayani muka ce bai dacewa hatta daga cikin asnaf in ga wanda suka cancanta a dauka a sarrafa ta zuwa ga wani abu kamar yadda muka yi bayani muka ce wani muka zo kan ibn sabil fi sabilillah wani dauka kalmar la ilaha illallah muka yi bayani yanda malamai suka yi maganganu akan fi sabilillah gina masallatayya gina makarantu yin rijiyoyi kaza da kaza da kaza da kaza taimakawa dalibin ilimi wurin neman ilimin shi dukkan suna shiga cikin fi sabilillah malamai suke cewa amma dai abin da yake dacewa a nemi miskini a nemi fakiri a bashi in har masa sai a zo wannan jihar wannan saboda wa'incan su ne a waje ilimi suka yi bukata zuwa ga wannan zakka akan wannan su an fahimta sai malai yake cewa fa amma sadaqatu tatawwu amma dai kaga sadaqa wanda take ta mustahabbi ba ta zakka ba kurum naga dama na hudo biye ilbiyu 20 abin da yake ciki alhuyuna na meka ita ce ake kira sadaqatu tatawwu yace fa yajuzu daf'uha ila haula'i ya alatta aba kowa daga cikin wadannan zurfin wanda aka ce ba za su zakka ba mai kudi kana iya bashi sai dai tana iya rikidewa ta koma kyauta ba sadaqa ba wani shi ana iya dauka a bashi kana iya dauka ka ba batarka ta koma mata sadaka kai ita mata ma hatta ma ja taj'al fi fiya imratika sadaka kamar yanda hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka wutar da shi Imam al-Bukhari ya wutar haka Imam Muslim hadisi mai lamba ta 1000 yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sadaqatu 'ala al-miskini sadaqatu yace sadaka game da miskini sadaka ce sadaka ta tatawuyi yace wa ala rahimi sunatani yace sadaqatun wasila wanda kuke da dangantaka da su dan uwanka na jini yace to shi idan ka dauka ka bashi yace to ita kuma ta goma shi biyu zaka samu ko kuma lada biyu zaka samu shine tana kasance maka sadaqatun wasila sadaqa ce ka bashi kuma sadar da zumunci ne ka haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Zainab ya Abdullah bin Mas'ud yake cewa zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqati bihi alayhi man tasaddaqti bihi alayhi yake cewa kin ga mijinki kin ga diyanki yace su ne wanda suka yi tantanta ki dauki sadaka kike ba su kaga ka samu ladan ga dangantaka kuma ga ladan sadaka shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi wa za a ba sadaka yace ibda bi man ta'ulu uhara ga wanda kake ciye su shi sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a haji wancan hadisin na wannan wanda matar shi ta kai shi ƙarar zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Musa shin Musa al-Ashari ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mai hatta ma taj'al fi fiyya imra'atika sadaqa har abinda ka zo ka siyo kana horin tiki ka dauko ka kawo iyallanka ka sanya suka gyara suka ci wannan sadaqa ce a gare ka kuma gashi nan ka sauke yaunin da yake kanka kuma ga ladan sadaqa ka sanya ayi arme wallahi cikin lada mutun yake wannan hadisi Imam Bukhari ya hutar da shi shine dan yake cewa dafuwa ila haula wa ila ghairihim ana bayar da ita zuwa ga wa'innan asnaf in da aka ambata yace kuma zuwa ga wasu su nan mummi da kuyi togaciya sadaqa batta halatta ga iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la zakatan wala sadaqat tawwi ko zakka ko sadaka irin wannan kashi tausayi ka meka iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam busu ci da sharikai baya dacewa su ci ta kinan nan malam ya tunda ya riga ya maka bayani a can yana daukan deja ka riga ka fahimta iyallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam busu dacewa ta ci wannan zakka amma dai dukkan abubuwan da aka zana maka sai kana iya daukan sadaka ta tadawi ka ba su amma dai banda iyallan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa ila ghairihim da ma wa ansun su sai malai yake cewa la yajuzu rafu zakati illa bi niyya wannan fada ce ta dukkan malumai baya dacewa mutun ya dauki zakka ya bada face yayi niyya kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisi Umar inna mal a'malu bin niyyat dukkan aikin da zakai wajibin ka ne sai ka kudurce niyya in dai ba niyya to babu hira aiki kuma niyyan nan mahallu halqalu wurin ta zuciya ne ba hutawa ba zakai ba yace Allahumma inni nawaitu zakata wannan bai dace wannan idan kai haka inda da sai Imam Malik a yanzu da kama ka za su yi su muka bulalata azirci wannan ita ake kira da bid'a kai niyya wannan dukiyar da ka ware kashi ɗaya a cikin 40 zaka bada ta a matsayin sadaka duk wanda kai niyya dauka ka bashi kai niyya ko duk wanda zaka ba kai niyya wannan abin da na hudda na bada zakka ce da hudda koda ka ware kudin sai ka ce wannan kudin su ne zan bada wurin zan bada zakka kai ka fito cikin gari wanda kake so ka bada sai ka ganshi an baka kudin wani balas kudin sai ka dauka sai ka bashi abinda ka ware ka bashi ce wannan shine zakkata da na bada a wannan shekara kai niyya ita kuma niyya mahallin ta shine zuciya in lokacin da ka tashi aiwatar da abu ka riga kai niyya baka buƙatar sai ka ringa wani furuci sai ka ringa kaza sai ka ringa kaza sai malai yake cewa illa an yakhudha al-imam tahran sai dai idan jagora sultan alqali ya amshi wannan dukiyar da ƙarfi ya kulkace ta daga hannun mai ita yace to a wannan halin babu hira a ce mai niyya ya so bai so ba amsar dukiyar nan zai shi sanya shi imam ya Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa duk wanda ya hada mu wannan zakkar yace fa inna akhizuha wa shatra malihi zan mu amshi wannan zuci wannan zakkar dashi za a zo a yi lissafi nawa gare shi yana da miliyan 10 a cikin yana da miliyan 40 a cikin miliyan 40 nawa ne zakkan mu za a ce miliyan da yace zakkar shi a huddo a sanya baitul mali kuma a cikin miliyan 40 nan zai amshi miliyan 20 yace wannan ko mun kwaci gobe in ka in lokacin hutar da zakkanka yayi ka ce baka bada wannan ita ce ka'ida ta musulunci duk lokacin da aka ce da kai jagora na al'umma ta musulmai duk wanda ya ce ba zai bada zakka ba to da ƙarfi za a kwalkwace wannan zuwi wannan dukiya a sanya ta cikin baitul mali kuma idan hakan ta gagara wajibi ne a yake su kamar yanda Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yayi na yakin mani'iz zakat wanda suka hana zakka lokacin da yayi yunkurin yakin su Umar yace shaha musu la'iyya yace Umar ka taba gani ubangiji ya raba tsankanin zakka ya raba tsankanin sallah da zakka yace babu yace wallahi law mana'uni aqala aw iqalan kanu yu'adunahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam la fatantu yace cewa wallahi ko da dan dabaibayi wanda ake kulle dabba da shi yace suka hana ni sun kasance suna baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu dan mai manzon Allah ya mutu an dora na khalifa suka ce ba za su bada haƙƙin Allah ba yace wallahi sai na yake su yace duk wanda ya raba tsankanin zakka sallah da zakka yake shi jinin shi ya halalta ya rinta ha sai mala yace wa iza dafa'a zakata ila ghairi mustahiqiha lam yajiz yake cewa duk wanda ya dauki zakka ya ba wanda bai cancanta ba ya ci zakkan nan ba zakkar shi bata yi ba bata yi ba saboda yayi ganganci kuma bai kirda da abinda aka umurce shi kirda da ba ya ba wanda suka cancanta su ci wannan zakkar ba yace illal ghani illal ghani idza zannahu faqiran sai dai mawadaci idan ya zakka dan dai ai matalanci ne wannan mawadaci a san wani sa'in zaka ga wani mawadaci ne sai a hankali kana tunanin wannan sai ka samu sai ran da aka ce maka ai ya mutu sai ka ringa ji ashe kawai shi ba ba kamun wurin dukiya ba to wannan in ka bashi ko kai shekaru kana bashi ko wani tsohon mai gidanka ne kana sa ran mai yanzu bai kai ba ka ringa hudda zakka ba shi kuma shi ya ke hudda zakka Allah a wannan halin in kana bashi sai bayan mutuwa shi ya tabbayyana a gare ka ai wannan mutum ai ya bar wata miliyan 50 a cikin bulaƙo a yin shi wannan a wannan halin zakkanka ta yi ba za ka ce baka dawo ba amma dai da za ka ɗauka ka bashi kana zaton ko ka tabbatar da mawadaci ne bai cikin sunfin da za su to in shekara nawa kai ka bashi wannan zakkar ba ta yi ba sai ka warware sai ka zo ka sake bada ta bashi ne a kanka amma dai wannan zato ne kake yi talaka ne sai da ya mutu he ya bayyana a gare ka ko aka shiga cikin wata situation sai ta bayyana a gare ka ashe dukanku hauka kuke yi shine mai kuɗin a wannan halin zakkarka ta yi babu hirar ka dawo kanta kuma shi kuma abin da ya ci ya ci sai dai gaba ka kirga duk wanda ya cancanta ya ci zakka ka bashi ya kuma hakan tana wakaruwa sau da yawa shi kuma ubangiji mun sani la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wannan shi ne ƙarshen littafin zakka sai ba mu shiga sabon littafi ko kuma lokacin ya yi ta shi ke da sosai ma kana iyawa ka bugga ka bashi ai ba wanda ya cancanta ba kamar yaran shago sai da shi ma ya dan gidu ba da shi ma ya dan yi abin da kai ba kai shi ne ai mun kawo matsala muke cewa mai maka hidima sababin ko gida ko shago ko wani wannan ko direban ka ko wani abu kana iya ɗauka ka bashi amma ne kadda ka taɓa tunanin wai ko kuma ka ce mai a'a sabbi da hidimar da kamun shekara da shekaru wani zai ce a'a ko ya tashi sallama yaron shagon shi ya ce to bari bana in samu sabida sallama za a yi bari in lokacin hudda zakka yi in hudda zakka sai in bashi shi ba a sallame shi a hudda shi da shago to wanda idan ka yi zakka ba ta yi ba kurum kayi niyya ne dalilin ya cancanta yana cikin wanda suka cancanta su zakka ka ɗauki zakka ka bashi fi sabilillahi ba wai don wata manufa ba ko ka yi recompensation shi ko kuma wani abu makamancin haka shine da kai fatawar lashar da'ima sun yi bayani akan wannan matsalar bayani ba mai tsaho akan wanda yaron shago ko wanda yake maka hidima ko wani abu makamancin haka shin ya halatta a ɗauka a basu suka ce eh yana halatta a ɗauka a basu amma dai kada mai ɗauka ya bada ya yi tunanin ko wata recompense ce ko wata kyauta ce ya musu wanda kamar dama ya kamata a ce an yi ta ko irin wannan kamar misalin sallama da mai shago yake yi wa yaro in ya kai shi ma a sallame shi ya ce a to bari in lokacin zakka ya yi bari in ɗauka a bashi in dai da irin wannan nuhata ce to zakka ba ta yi ba amma dai in ba da wannan nihin ba ne ba kurum ka gani shi ma yana ɗaya daga cikin wanda suka cancanta ai taimako ne kana jin tausayin shi kana so kai ma shi ma ya ka samu abin da zai samu ya rike in ka ɗauka ka bashi wannan shi ma ba wani abu zakka ta ne saboda yana ɗaya daga cikin wanda suka cancanta da ruwan ma yana ɗaya yana cikin zurfin faɗi ne Allah ta ala ai mu ne sharifa mu ne sharifa ai ya la manzo Allah ne gade a bayanka gade a bayanka wala aminu kana cin san kana cin zakka yanzu mafi yawa sharifan sharifai da kai sharifan ma da suke da silsila zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kamar sharifan Kano wanda suke unguwa sharifai wanda su mafi yawa ana kyautata musu zato na dangantuwarsa suna kaiwa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma dangantuwar mu tana kaiwa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai an rasa sanadin ni wata rana mun taba gamuwa da wani ɗaya daga cikin kuzinonin latije ne sosai ya ba ma shekara 90 baya ina kyautata mutuwar babanta da muka gamu da shi yake ba mu silsila silsilar dai gaskiya ne da kai wani alamun kamar kamshin gaskiya tana kaiwa amma dai kuma abu ne wanda in yayi kololo abin hidin daburce to kaga wannan kaga ba ka sanya in adalci zaka ma kanka ba ka sanya kanka ba cikin layin sharafi ba su waɗannan wanda yanzu ake kira ma da sharafan wanda ana kyautata zatan dangantuwarsu tana kaiwa zuwa ga manzo Allah zuwa bani hashim su ma cin zakkarsu suke cin sadakarsu suke to kaga ko a bayan lalace shi kuma duk wanda da kai sharifan na gaskiya wanda zaka same su da kai su suna rayuwa a garin Madina da kai wanda suke rayuwa a nan Najd da kai wanda suke rayuwa a nan Taif wanda ainihin dangi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai jima ba wannan yana babu labarin ɗaya daga cikin su wannan Mansur yana babu labarin wanda suka zamana tare da shi iyallan manzo Allah ne wannan an sani suna da wani bijije wanda kurum ake wannan in musu suna da kai mukafa'a ta kasa wanda take ba su ta ishe su yi rayuwar su bisa bukatar wata zakka bisa bukatar wata sadaka daga hannun wani sai yi karfin wannan kuma wannan shine ka'ida duk lokacin da kace kai sharifin ne to ka haramta wa kanka wannan abu shine gatanka in ka ci to ka ci abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta maka ci in kuma kana shakka kai ba sharifi bane ba kamar na dan uwa Aminu ka ci kayanka ka more kurum kawa kanka lafiya in wa amsa kayan mu muke da kai amma dai wani wannan wanda har yanzu bai cin sadaka har yanzu in ka kawo abu ce maka yake sadaka ce in sadaka ce wallahi nan zai bar shi duk irin san da yake yi wa wannan amma dai kuma an kace mai kyauta ce da kai wani gida da ake kawo mana waina din rajin mu'a shi karan kanshi mai gida in ya kawo ce ake mu kyauta muke kawo muku ba sadaka ba ce ba amma dai a can gidansu suka hudo ta sadaka ce a hakan yake ce sai to alhamdulillah shi ya dauki kanshi a matsayin sharifi kuma bai sabka akan wannan sharifi Allah da tar da amma dai bai dacewa ga wanda yake sharifi wanda yake dangi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci zakka in ya ci ya aikata haramu ya ci wuce jahannama bai dacewa akwai wuce jahannama bai dacewa ya ci haramu bai dacewa ga iyallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka ko kuma zakka sai amsa su ci bai dacewa haramun ne kaza Allah ta'ala insha Allah abin da makaranta ne dai Allah ba mu dadin shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mai iyayenmu da kakanninmu da malumanmu Allah sanya aljanna ita ce makomansu ita ce makomanmu bukatunmu na alkhairi Allah ya biya mana abin da ba mu iya ba Allah ya iya mana ɗan uwa da amanna arziki da suke fara addu'a muna fatan kowa Allah ya biya bukatun shi sanya albarka a ciki muna tawassali da wannan zaman kai da abin da rai ta kudurci na alkhairi na bukatu ne ubangiji ya shiga cikin al'amuranka ya tabbatar da shi da sanya albarka a ciki ya ƙara dakatar da mu a rayuwarmu ta yau da gobe a haka abin da yake sharri ne game da mu game da rayuwarmu game da addininmu game da iyalanmu muna fatan ubangiji ya nisantar da mu da shi ya bada laman da mafi alkhairi a rayuwarmu da gobe kiyama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk